Stessa Susa, kai kai, Susa, kai kai. When I'm at the kai kai, Susa bata. When I'm at the kai kai, Susa bata. When I'm at the hee 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 hee. When I'm at the hee 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 hee. When I'm at the kai kai, Susa bata. When I'm at the kai kai, Susa bata. When I'm at the hee 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 hee. When I'm at the hee 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 hee. When I'm at the kai kai, Susa bata. Anu ya sa ya mosa mata, katon banda ya kula mata, babban sanda ya rapka mata, mugun miyau ya tufa mata, mugun ayaki ya busa mata, ya sa mata kai ya suse mata, alshin maciji ya kwapsa mata, likita zo ka duba mata, gayu sun kisu tausaya mata, sun caccaka mata, har sun kumbura mata. Wena mata kai ka susa mata, yana mata kai ka susa mata. Wena mata hi 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 hi. When I'm at the Kaka Susa, when I'm at the Kaka Susa, when I'm at the Hiki Hiki Hiki, Matano Matano, Matano Matano, where are Susa, where are Susa, Matano Matano, Matano Matano, where are Boga, where are Boga, Matano Matano, Matano Matano, where are Susa, where are Susa, Matano Matano, Matano Matano, where are Boga, Matano Matano, Matano Matano, what a man. Matano 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 da wata mai kaya sanda zuwa yariya ya anya wai she gajiya waye aike ki ki sanda kin maza ne kika shiga shan shisha su sa mata dadi da dwaci komi ya shige ta tana iwuwa ma ba wanda ya fabe ta abincinta sun ci kuma suka zage ta subhanallah matano 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 da wata mai nono da wata mai nono matano 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 da wata mai kaya wena mata kai ka susa mata yana mata kai ka susa mata.